A wani mataki na kokarin ganin an kawar da ayyukan ta'addanci a jihar Niger Nigeria, gwamnatin jihar ta bayar da gudunmuwar motoci 18 kilar Hilux a Korukura ga 'yan banga da ke aikin sa kai a yankunan karkara na jihar. A 'yan kwanakin nan dai jihar Niger na fuskantar hare-hare da ke hallaka jama'a a wasu ƙananan hukumomi. Na baya-bayan nan dai shine na kisan gillar da aka yi ma wasu mutane 26 a ciki har da mutane 7 da aka yi ma yanka rago a masallaci a ƙauyen Ibogi da ke yankin Makwa. Honorable Zakari Jikan Toro kwamishina ne a ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger ga abin da yake cewa.
A sanin ka ne yanzu cewa a Sambisa Forest ko kuma ce North East an ci 'yan Boko Haram da yaki. So the next thing for them, wa'annan 'yan Boko Haram shine suna gangarowa ne zuwa inda suke ganin halamun akwai zaman lahiya. Kuma Niger an san ta tana ɗaya daga cikin jihohi a cikin Najeriya da tahi kowane jiha zaman lahiya. To 'yan kwanakin nan sai muka lura cewa ana samun 'yan tsiraru da suke 'yan tada hankalin mutane, ana 'yan kashe-kashe da sauransu. To shi yasa ya ɗauki wannan kokarin a mataki cewa to maza 'yan bangan mu da 'yan security mu kowa ya zamana very very vigilant akan insurgents.
Honorable Gambo Tanko Kagara, shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger, ya ce taimakawa 'yan bangar zai taimaka matuƙa wajen inganta tsaron.
Zai taimaka ƙwarai da gaske a wurin ƙarfafa masu 'yan banga yin aikin tsaron kowane local government nashi, wanda yake kaga mostly ana kidnapping mata da maza. To hanyoyin da suke bi motoci na bin wurin. To kaga da ƙarin wannan motan da aka yi ma 'yan vigilante za su samu ƙarfin gwiwa wanda za su yi fighting wannan criminals din.
Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin 'yan bangar akan wannan gudunmuwa da aka ba su.
Assalamu alaikum, ni ne Sani Lauje Kagara, komanda na 'yan banga cikin garin Kagara. Ina ma Allah godiya, kuma mu in Allah ya duna da mu annabi za mu kare ƙasar mu in Allah da ba wata fitnar kuma wadda za ta sake.
Sunana Abdullahi Muhammad, komanda na Tagina Rafi Local Government Vigilante Group.
To 'yan banga kenan.
Yes. Mu yi ma Allah godiya da muka kai Allah ya kawo mu wannan rana, wanda yake ba mu taɓa samun gwamna wanda ya kyautata mana irin wannan ba.
Masana harkokin tsaro dai sun yi hasashen cewa taimakawa 'yan bangar zai yi tasiri matuƙa a ƙoƙarin tabbatar da tsaron. Idan aka yi la'akari da irin gagarumar gudunmuwar da 'yan bangar suka bayar wajen yaƙi da 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.